muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, godiya mara iyaka wanda ya shirar da mu zuwa ga musulunci, ya shirar da mu zuwa ga imani, ya zabe mu mu kasance al'umma mafi alheri, al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya zaben mana littahi guda zababbe, manzo guda zababbe. Muna ma Allah subhanahu wataala godiya akan wannan ni'ima. Ya ku masu imani, ku ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah matuƙa, jin tsoro, mu san cewa Allah subhanahu wataala shi ne ya halicce mu daga rai guda, annabi Adam alayhi salam da kuma matashi Hawwa, in ya so kuma Allah ya halicci sauran halittu. Ya ku masu imani, ku ji tsoron Allah, duk wanda zai magana, duk wanda wani abu zai fito daga bakin shi, ya tsaya ya la'akari, ya jiba da kyau, ta zamanto magana ce ingantacciya, lahiyayya mai kyau. Kuma yan uwa masu girma, ku san cewa babu zance mafi kyawu, mafi alherin magana, mafi gaskatuwar magana shine littafin Allah Al-Qur'ani da kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. ‘Yan uwa masu imani, ku ji tsoron Allah matuƙa, jin tsoro, ku yi riƙo da addinin musulunci, igiya ce mai ƙyaƙƙiya. Kuma ku san cewa wanda ya samu rabo, wanda zai tsira, shi ne mutumin da zai riƙa larwai na kanshi, mi yake aikatawa, ina yake zuwa, mi yayi. Wannan shi ne mai wayo, wannan shi ne wanda zai samu tsira, wannan shi ne mutumin da zai samu rabo a gobe kiyama. ‘Yan uwa, ku nemi gafarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mu nemi gafarar Ubangiji, mu tuba zuwa gare shi. Wani mai hikima yake cewa, lokacin da naji zuciyata ta ƙeƙashe, ba ta san alheri, ba ta aikata aikin alheri, ba ta abubuwa masu kyau, ya ce kuma sai na diba sama da ƙasa, naga ina za ni da wannan zunubi da nake aikatawa. Ya ce sai na tuna cewa ashe ina da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda ya ƙauna a wajen shi ba zai taɓe ba. Ya ce sai na sanya wannan ƙauna ta Allah mini gafara matattakarawa zuwa ga tuba, zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Ya ce amma kuma idan na diba, sai ga zunubina sun yi yawa, zunubina sun yi girma. Ya ce to amma kuma da na diba, na kwatanta gafarar Ubangiji da yanda Allah yake gafara da zunubina, sai na ga zunubina ƙarami ne, sai na tuba zuwa ga Allah. ‘Yan uwa masu girma, kada mutum ya sake ya diba cewa wai ya yi zunubi shekaru aru-aru, ko kuma ka yi babban zunubi, a Allah ba zai karɓe ni ba, bai kamata ba zan tuba ba, ko na tuba babu amfani. Wannan wahayin shaitani, duk abin da ka aikata Allah zai gafarta maka, ko ma menene, ko da zunubinka ya tole sama tun daga ƙasa, idan ka ce astaghfirullah wa tubu ilai, astaghfirullah wa tubu ilai da niyya kyakkyawa, Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta maka, kuma zai soka ya saka daga cikin bayu na gari. Ta yi ma Allah ya sanya wancan zunubin da ka aikata kake ga girman shi, Allah ya sanya shi alheri, aikin lada. Fa ulaika yubdillahu sayyi'atihim hasanat. Dan uwa masu girma, mutun hada Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake cewa cikin Al-Qur'ani, ku nemi gafara Allah, lalle Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai. A wata ayar Allah yake cewa ku nemi gafarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kowa ya koma zuwa ga Allah, kuma azaba Allah ta tabbata ga wanda suke mushrikai ne. Allah maɗaukakin sarki ya umarci manzanmu, tsiran Allah da aminci a tabbata a gare shi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi, ka nemi gafarar zunubinka da zunuban mumunai masu imani maza da mumunai masu imani mata, ka nema musu gafara. Bayan Allah, ku san cewa muna da Ubangiji mai karamci, Ubangiji mai tausayi, Allahnmu subhanahu wa ta'ala yana ji da mu. Allah maɗaukakin sarki abin da yake so, ka ce Allah na tuba, Allah na tuba, na dawo, ba zan sake ba, ba zan taɓa yi ba. To nan take Allah subhanahu wa ta'ala zai soka, kuma Allah zai gafarta maka zunubanka. Muna da Ubangiji mai karamci, Allah ya sa ma daga cikin sunayen shi yace Al-Ghaffar, mai yawan gafurtawa. Mana kenan, muna zunubi muna tuba, shi kuma ba zai gaji da gafurta mana ba subhanahu wa ta'ala. Allah ya siffanta kanshi gafirun zunub, mai yawa, mai yawan gafurta zunubai. kuma zil maghfira shi Allah gafara ma a wajen shi take doka yake yana badawa duk mai son gafara to Allah zai bashi yanda ka san ruwan sama kuma Allah subhanahu wataala yana da gafarfari masu yawa abinda ake so kada mai imani ya kasa a guyuwa duk abinda ka aikata ka tuba zuwa ga Allah abinda ake ni da istighfar yan uwa masu imani shine bawa ya nema a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya gafarta mishi Allah ya lullube shi duniya da lahira yan uwa masu imani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa annabawan Allah karan kansu wanda su ne zababbin Allah su ne Allah ya zaba ba sa yin zunubi ma'asumai ne ko da ma sun yi an musu gafara ba sa yi to amma sai Allah ya ce mana suna neman gafara Allah Allah gafarta musu zunubansu to ina ga mu kaga mu ne ya kamata a ce mun nemi gafara Allah idan ya zamanto annabin Allah yana neman gafara to ina ga mu mu ne ya kamata mu nemi gafaran Allah dare da rana sahi da murece Allah subhanahu wataala ke ba mu labari cewa annabawan Allah suna neman gafara suna tuba zuwa ga Allah sai Allah subhanahu wataala ke ba mu labari annabi Adam alaihi salam da shi da Hawwa'u lokacin da suka aikata abinda bai dace ba na cin itaciya a cikin aljanna sai suka ce ya Allah muna neman gafara zuwa gare ka ya Allah mun zalunci kanmu idan baka mana gafara ba ya Allah za mu kasance daga cikin tababu hasararru sai Allah ya musu gafara annabi Nuhu alaihi salam yake cewa ya Allah ka gafarta mini da ni da iyayena annabi Musa alaihi salam yake cewa ya Allah na zalunci kaina ya Allah ka gafarta mini annabi Suleiman alaihi salam yake cewa ya Allah ka muni gafara Allah ka muni baiwa da wani mulki wanda ba za a ba kowa ba bai cancanta da kowa ba sai ni to idan annabawan Allah suna haka ya ba kowa ku bayin wasu imani ashe mu ne kamata a ce mun yi istighfari astaghfirullah wa tubu ilai astaghfirullah wa tubu ilai Allah na tuba Allah ka muni gafara Allah ka ji kaina shine abin da ya kamata duk mai imani ya yau ta yi saboda kowane dan adam tara ne bai cika goma ba zaka aikata aiki zunubi wani lokaci baka ma sani ba ko shedan ya rinjaye ka ka yawaita astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai ɗan uwa masu imani kusancewa istighfari yana da fadala da yawa yana da fa'idodi daga cikin fa'idodin shi Allah zai gafarta maka zunubi kuma Allah zai kankare maka ba gafara kare ba za a kankare a cikin littafin ka kaman baka taba yi ba an rigai an shahe an goge Allah ba zai kama ka da wannan laifi ba Allah subhanahu wataala yake cewa duk wanda ya aikata mummuna ko ya zalunci kanshi yazo yace astaghfirullah astaghfirullah zai samu Allah subhanahu wataala Allah mai gafara ne Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai rahama ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin da rawaito daga ubangiji subhanahu wataala hadisul qudsi yace ya ku bayu Allah ne yake kira da kanshi yace ya ku bayu kuna zunubi dare da rana ni kuma ina gafara ko kuma ina da gafara mai yawa komi nake gafartawa inji Allah ba a barin komi abinda ake so bawa mai imani ya tuba zuwa ga Allah yace idan kuka tuba za ku same ni mai gafarar zunubi inji Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da yace astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai za a gafarta mishi zunubin shi ko da ya aikata kabira manya-manyan zunubai kamar mutum ya gudu a hilin yaki Allah zai gafarta mishi dalilin ya ce astaghfirullah alali azimul lazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi sai Allah ya ce an gafarta maka an gafarta maka an gafarta maka yan uwa masu girma kusancewa istighfari yana da fadala a kowane lokaci a kowane yanayi kake ka riga astaghfirullah astaghfirullah ko kana kwance ko kana zamne ko kana tahiya ko kana aiki ko kana tuki ko mi kake ko kana noma ko kana kiyo ka riga astaghfirullah kada ka bar bakin kai bushi astaghfirullah wa tubu ilai ko kuma in astaghfirullah kada ka tsaya daga nan astaghfirullah 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 wa tubu ilai kalma ce karama amma abin da yake biyo baya idan ka hode ta yana da yawa shine malam sai yake cewa yana kare mutum daga azaba Allah kuma yana daga ma mutum azaba idan Allah ya niya zai maka azaba an rubuta a cikin lawhul mahfuz a cikin kadara to sai zamanto kai kana daga cikin masu yawan istighfari astaghfirullah astaghfirullah sai Allah ya ce malaiku a goge shi wannan bawa nawa za a goge shi daga cikin waɗanda za a ma wannan azaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawaita istighfari kamar yadda muka karanta annabawan Allah haka suke yawaitawa Allah madaukakin sai yake cewa bai yiwa Allah ya musu azaba ana magana da masu imani sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ba za a musu azaba ba ya rasulullah indai kana cikin su to Allah ba zai musu azaba ba dalilin fadlar daraja ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah kuma yace Allah ba zai musu azaba ba indai suna istighfari indai suna astaghfirullah astaghfirullah ko yanzu idan ya zamanto al'umma tana istighfari jama'a maza da mata manya da kanana to akwai azaba da Allah subhanahu wataala yakan kama bayu da su dalilin zulubin da suka aikata sai Allah musu gafara ko azaba na ruwa ko azaba na iska ko azaba na gobara ko azaba ta mutuwa ko azaba ta na ƙasa tattalin arziki ko yunwa ko abin da ya kama da wannan maganin shine istighfari kowa ya yawaita istighfari to shine Allah subhanahu wataala sai yace ya ma'aiki alaikas salam bai yiwa Allah ya musu azaba in kana nan ko kuma suna yawan istighfari ashe yawan istighfari yana kare azaba Allah yan uwa masu girma yin istighfari yana janyo ma mutum sa'ada shine jin dadi na zuciya da nutsuwa da kuma mutum ya yarda da cewa Allah subhanahu wataala ya karrama shi Allah ya girmama shi yana cikin wani yanayi mai kyau Allah subhanahu wataala yake cewa ku nemi gafara ubangijinku kuma ku tuba zuwa gare shi zai jiyar da ku dadi kaga idan Allah ya ce zai jiyar da kai dadi ba irin dadin da ka sani ba dadi ne iri kala kala wanda kuma wani ma bai taba zuwa a tunaninka ba Allah subhanahu wataala yake cewa kuma Allah zai ba duk wani mai fadala fadala yana daga cikin fa'idodi na istighfari mu yawaita istighfari shine Allah zai kara mana dukiya idan kana da kudi Allah zai kara ma idan baka da Allah zai baka kuma ya kara maka ya dada kara maka in ka kasance daga cikin masu istighfari Allah zai baka ƴaƴa ko da baka aihuwa kai yawaita istighfari ko matarka ba ta aihuwa kuka yawaita istighfari Allah subhanahu wataala zai baku ƴaƴa masu yawa wanda kuma Allah zai albarkace su Allah subhanahu wataala alqur'ani yake cewa ku nemi gafara ubangijinku lalle ubangiji subhanahu wataala shine mai yawan gafara zai sauko muku da ruwa daga sama ruwa mai yawa kenan kaga za a samu tsirrai za a samu abinci za a huta daga yunwa kuma ya kara muku dukiya ya kara muku ƴaƴa kuma ya sanya muku garakai da lambu da komi kuma ya sanya muku idanun ruwa su rika tahiya rahama ubangiji dalilin me dalilin istighfari mutum da yawa zai ga cewa kamar astaghfirullah lokacin kadan ne da ya rike wajen hadi addu'a ce karama astaghfirullah wa tubi lai sai ga cewa an yawa wannan ta kai ku Allah ma mutum wannan abun to kaga wannan shine abin da bai dace ba mai imani ya sa a cikin tunanin shi ya kamata mu musaltu da yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da kuma yanda wannan ayoyi da kuma hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallama yace a gobe kiyama wanda zai samu rabo shine mutumin da aka samu a cikin littafin shi na ladan shi yawan istighfari aka ga wasu safahat faj faj da yawa da aka bude ko idan an bude istighfari ne to kenan kaga wancan laihuka gaba daya ka shahe su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ni ina gafara Allah ayini ina komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala hiye da 70 a wuni to kun ga shi tsiran Allah da aminci Allah tabbata a gare shi Allah mushi gafara gaba da baya ko ma'asumi ne baya zunubi in ma yayin wai to ina ga mu kaga kenan mu ne ya kamata a ce bai dace ba bai kamata ba a ce a matsayin ka na mai imani a wuni ba kai istighfari ba hiye da 70 to kaga wannan hasara ne kuma Allah ba mu lokaci wasu daga cikin magabata na gari suke cewa shedan wanda ya dauki alƙawarin batar da diyan adam yake cewa na hallaka diyan adam da zunubi sai in san ya su rika aikata zunubi kusan da yawa sun hallaka sai ce amma su kuma ɗiyan adam sai suke hallaka da istighfari kaga kenan koda shedan ya hallaka ka yasa ka hallaka kai shirka da Allah ka mutunta ma wani Allah kai zunubi kai kabira to in ka ce astaghfirullah kenan kamar ka dirmi hancin shedan ka hallaka shedan abinda shedan baya so ka rika istighfari shedan so yake ka nace irin zunubin da kake aikatawa kuma Allah rahmar shi subhanahu wataala da karamcin shi kalma ce karama zunubin ka kuma babba ne amma sai Allah ya kankare maka Allah ya gafarta maka Allah mana gafara ya kuma su imani mu ji tsoron Allah mu ji tsoron wata rana wanda zamu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah zai ma kowace rai hisabi abinda ta aikata ba tare da an mata zalunci ba kuma kusan cewa istighfari babu makawa ya zama tilas sai mutun ya bar irin aikin da yake aikatawa kada kai zunubi yanzu ka ce astaghfirullah kuma an jima ma da gangam ka sake kuma ka ce astaghfirullah ayi Allah gafurur rahim ne zamu yi abinda muka dama zamu yi duk wata ta'asa ayi Allah gafurur rahim ne ba haka ake nihi ba ana nihi idan kai istighfari idan ka tuba kakka sake ka koma in dai ba shedan bai rinjaye ka a lokacin da baka sani ba sai kuma kai istighfari amma idan ka mai da istighfari saban Allah kayan wasa ka aikata sabo ka ce astaghfirullah goyo ma ka sake ka ce astaghfirullah to ba daga baka daga cikin wanda za su samu wannan romo da wannan daraja da Allah yake ba wanda suke masu istighfari mallan sai yake cewa kuma ya zama tilas mutun ya bar zunubin da yake yi idan kana saban Allah ka bari kuma kai nadama akan abin da ya wuce can baya wannan kenan istighfari yayi daidai istighfari yayi amfani istighfari zai amfane ka kuma ya zama dole yan uwa masu girma munace akan barin zunubai kakka sake ka aikata kada ka bari shedan ya rika wasa da kai kada ka bari shedan ya kawar da kai daga hanyar Allah hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu juya kawunan mu zuwa ga aikata aikin alheri idan kana yin sharri ka tuba ka koma alheri idan kana aiki mummuna ka tuba ka koma aiki mai kyau ya kuma bayu masu girma muna roƙo ji Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zunubanmu Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu Allah ya rahmce mu Allah subhanahu wataala muke roƙo ya kawo mana damana mai albarka ruwa mai albarka shimaka mai albarka Allah subhanahu wataala muke roƙo ya kawo mana zaman lahiya a ƙasar mu da kuma sauran ƙasashen musulmi Allah subhanahu wataala muke roƙo ya kare iyakokin mu ya kare sojojin mu Allah subhanahu wataala muke roƙo ya kare duk wasu al'umma musulmi na duniya Allah subhanahu wataala ya kare musulmin duniya gaba daya Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin ahalul qur'an Allah ya sa mu cikin makaranta alqur'ani Allah ya sa mu cikin ahalullahi wanda suke sune mutanen Allah masu kulawa da alqur'ani Allah ya sa mu daga cikin albarka alqur'ani Allah ya gafarta mana zunubanmu wannan yanayi da muke cikin na damana ya kamata mu yawaita istighfari mu yawaita istighfarin zunubanmu mun karanta cewa Allah subhanahu wataala sai ya kawo mana ruwa mai kyau mai albarka sai Allah ya ba mu tsirrai masu albarka Allah ya ba mu aya masu albarka Allah ya ba mu zamantakewa masu albarka Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin bayu na gari Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma a'iz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله